والمرسلين صحبه أجمعين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبو دا غوديا دا جنجنا مرسا إياك هاسو تبتا ما الله سبحانه وتعالى والنبي سا قدرا وسا دا يردس دا أمين تي وسا يقدر حد ورمو أولنا مسلاتي ميتارين البركة دون تي غبدا كراتون للتافين متن الأربعين النووي نا الإمام أبو زكريا عليه رحمة الله تعالى واندا أساتين دي غباتا درسي نبارين كينام Abu Hafs makace wannan an kunya ce tawa Umar dan Khattab radiyallahu anhu da wala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda yake ce akan kadarin niyya da aka kudurta akan abin da aka kudurta an-niyat jam'u niyya wan niyatu hiya al-qasad abinda mutun ya nuha mun zace dukkanin ayyuka suna tafiya sai da niyya ayyuka kuma malumai sun kasa su kashi kamar haka akwai al-a'mal al-qalbiyya akwai al-a'mal suke al-jawarihiyya akwai aikin da na zuciya ne akwai ayyuka wanda a zuci ake yin su sannan kuma akwai aiki wanda gabai na dan annabi adam suke gabatarwa daga cikin aiki na zuciya da kaga imani aiki ne nami na zuciya a imani a zuciya ake imani ko kamar abun da ya shafi kyautata niyya mutun yayi sallah abin da ake niyya ce tare da zuciya kuma tare da aikata aiki ko to da haka al-a'mal tanqasmu ila qismain am duka wannan fagen akwai a'mal na qalbiyya akwai jawarihiyya aiki na gabai irin aikin da zaka yi ka sa ƙarhi irin sallah kaga sai an sa ƙarhi sai an sa ciki ko irin aikin haji sai an sa ciki to dukkanin su wa'annan ba abun da zai ta su yake isa wajen Allah subhanahu wataala sai da niyya domin ita niyya ita ce take bambanta tsakanin abu mai kyawu da kuma abu wanda ba ya da kyawu sannan kuma wannan niyyar kin mahallu halqalbu ita niyya gaba ɗaya a cikin addini zuciya ake kudurtawa bai halitta da mutum ya bayyana niyyar aikin da zashi na alkhairi musamman ma irin kamar sallah ala sabilil mithal mutum sai ya zo sallah za ka yi sallar isha sai ka ce nawaitu salatul isha'i fardan ma al imami nayi niyyar yin sallar isha tare da liman farilla ce kaga kamar kana baiwa Allah subhanahu wa ta'ala labarin abinda bai sani ba ko alhali kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma fi dhamair shi Allah ya san abinda yake cikin kiraza wani abu ya faru a kasar Saudiya irin haduwan da ake aikin haji wani bawan Allah ya zo aikin haji to da yake yana da wannan aqidar ta izharun niyya sai an bayyana niyya in za a yi aiki da yazo zai kabbarta sallah an yi iqama sai yace Allahumma inni nawaitu salata az-zuhr fardan ma al-imam to akwai wani ba kauye a tare da shi wanda yayi karatu amma daga kauye ya fito sai ya gansa yaji abin da yake fada sai yake ce masa ya akh baqiya al-makan wa al-makan wa al-tarikh wal-yawm ai ya kamata ka ga yara ka ga yiddatkin wace rana ce lokacin da zaka yi ya kamata duka yi in ka shiga wannan zancen ashe ita niyya ba sai mutun ya sai mutun ya fito da ita ba ana niyya ne kadai ana furta niyya ne kadai a cikin ayyukan alkhairi a cikin ayyukan ibada a lokacin aikin haji idan mutun ya zo aikin haji to zai ce labbaik allahumma labbaik wannan izharun niyya ne kenan ina fatan mun fahimta sai annabi ce wa inna mali kulli mar'in ma dawa kowane mutum yana da abun da ya kudurta a zuciyarsa domin a bambanta mana akan akwai ayyuka da mutum zai gabatar tamyizu bainal adati wal ibada dan an nuna maka cewa akwai mutu tsakanin al'ada da kuma abu ibada idan aka ce wannan ibada ne abu ibada ne to ana son kai wa dan wa dan Allah subhanahu wataala amma in al'ada ce yanzu ala sabil misal kai ne aka kira sallar magariba sai ka dauko abinci ka ci bisa kana jin yuwa ka kawai ka ci abinci saboda yuwa ce kake ji wannan kuma aka kira sallar magariba sai ya dauki abincin zai yi budin baki dan Allah abincin kudai ne niyyar kudai ne shi zai yi miye zai bude baki kai kuma zaka yi mi zaka ci abinci kaga shi zai samu lada akan wannan abincin da ya ci ina fatar mun fahimta kai ne misalin ranar juma'a ce sai kai istildande a kawai a ce wane ya fito wane ya sanya kyakkyawan kaya sai ɗaya daga cikin abokananka shi kuma sai ya je ya yi wanka ya sanya kaya saboda manzon Allah sun ya ce a sanya mafi kaya mafi tsadar kaya a rayuwa ni ya kuɗe ce dan Allah wannan yayi adon amma kuma zai samu lada kai kuma kayi adon baki da lada abin da ya bambanta ku shine mi niyya ko to akwai ana son a dinga tantancewa tsakanin al'ada da kuma mi da kuma addini akwai abin da yake al'ada ne idan mutum al'ada ce sai kai niyyar addini a cikin sai ka samu lada yanzu ala sabil misal kai ne ka dauko ruwa jikinka yayi kura zaka wanke jikinka sai ka ce kai bari ma in yi arwalla sai kai arwalla yanzu aikin da kai al'ada ce ko ibada ibada kai ko to za a baka lada a wannan bangare ina fatar mun fahimta wa inna mali kulli mar'in ma nawa kuma Allah ya buga misali dan sai za mu kan sai ta man kai hijratuhu ila Allah wa rasulih duk wanda aikin sa da zai hijrar sa da zai dan Allah ne yayi hijira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yayi hijira ne dan neman yardan Allah subhanahu wataala da kuma bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to fa hijratuhu ila Allah wa rasulih ladar hijrar sa tana akan abin da ya kudurta na niyyar tahiyyakun Allah subhanahu wa ta'ala da kuma bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wani zai ce ya akai atafi Allah wa rasulah fa hijratu ila Allah wa rasulih shin ana atafi da manzo Allah ce ma sha Allah wa shi'ta kamar yadda wani sahabi yazo yace manzo Allah ma sha Allah wa shi'ta in Allah ya gada maka ka gada ma sai ce masa aj'altani lillahi niddan yazo ka sanya ni kishiya wa Allah kul ma sha Allah faqat kace ma sha Allah shi kadai shi Allah in ya ga dama amma manzo Allah bai da ta cewa a cikin wannan alama sai suka ce a cikin bangaren abin da ya shahi ibada in zaka yi ibada to dole zaka dauki ibadar kare waje guda biyu littafin Allah da mi da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma abin da ya shahi gabatar da aiki ana yi ne dan wa dan Allah subhanahu wataala ina fatar mun fahimta to duk wanda ya hijira dan neman yardan Allah subhanahu wataala muka ce kuma ita hijirar Al-hijratu hiya al-intiqalu min balad ash-shirki ila balad al-islam mutun ya bar garin kafirci zuwa gari na musulunci shine hijira unguwa da ake sabon Allah yanzu misali sai mutun yana cikin unguwa da ba aikin da ake yi sai sabon Allah a sha baya a yi zina ana sace sace ana duk wani aiki na sabon Allah ana shirka an yi wa'azi abun ya gagara sai ka bar unguwar dan tsirar mutunci ka kai aikin da Allah zai baka lada ina fatar mun fahimta amma idan mutum ya hijira ba dan Allah ba ba dan gujewa sabon Allah ba sai dan gujewa sata da ai maka sata zaka samu lada abin da ya bambanta ku shine mi shine niyyar aikin da kuka gabatar Allah subhanahu wataala ya tattauna to fa hijratu ila Allah la da hijrar sa tana kun Allah subhanahu wataala Allah zai ba shi lada dan yayi dan shi domin Allah yana son mutum shi Allah subhanahu wataala ya cewa wa ma umiru illa an ya'budu Allah مخلصين له الدين الله يوم الجمعة سيدنا مقوتا والله شي شي كريا منا مصر تأدين والله سبحانه وتعالى جد أبو النظام إن جمع دان الله بني ولك السلام لا دعس كنسما ورسوله لكم أنا ذا أباش لا دعو 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 yayi kyauta da niyya yayi danwa dan Allah lana tabi yayi koyi da wa da annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ai ya hijira ku falisi da sun yi hijira su Abu Hurairah da hijira suka yi sun bar garin su ne suka koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su bauta wa Allah cikin tanaki to da wannan wata mas'ala ta taso malamai suka ce shin ya halitta mutun yanzu har yanzu ana hijira suka ce kware da gaske har gobe ana yin hijira matukar inda mutun yake rayuwa ana saban Allah domin kare mutuncin addinin sa sai bar wannan hurin da yake kare addinin sa domin ana son ka gane cewa a rayuwa a matsayinka na mutum musulmi duk duniya baka da abu mafi tsada a rayuwa kamar addinin musulunci mutum baka da wani abu mafi tsada a rayuwa wanda yake addinin Allah tsada babu shi a rayuwa duk wani abu na rayuwa da kake kalekale nafila ce in dai ga addinin musulunci shi addinin musulunci shine Allah ya turo ka dan kai to duk wani abu a rayuwa musulunci ya fi shi daraja shi yasa Allah ya baka addini a rayuwa komai Allah ya maka gata a rayuwa wallahi Allah ya baka addini ya hana ka komai a rayuwa Allah ya maka gata a rayuwa in Allah ya tashi walakantar da mutum a duniya sai Allah ya mallaka masa komai kuma sai a hana shi addini amma in Allah ya baka addini aka hana ka ababe na rayuwa to an mutunta ka a gun Allah subhanahu wataala kai mutum ne mai daraja Allah subhanahu wataala ya kara darajar da mu baki daya sai ce wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay duk wanda ya hijira lid-dunya dan neman duniya a ba yayi hijira bane dan Allah subhanahu wataala sai dan neman wani abu na rayuwar duniya ababen duniya suna da yawa irin misalan tare kudi mutun ne yanzu ala sabilil mithal sai mutun ya bar garin nan sai ya tafi Abuja ba da niyyar komai sai dan karatu sai dai kuma daga cikin ƴan uwa sai ya bar gari sai ya tafi Abuja dan neman kudi da Allah niyyar su dai ne wannan tafiyar da yayi ai tafiyar da yayi da dami dan neman ilimi na addini wannan kuma ya tafi ne dan neman kudi to ko neman kudin ma idan ka tsarkake niyya kai dan neman karin mutuncin kanka da kuma ka samu ka bauta wa Allah subhanahu wataala ana samun lada ina son kowa ya gane mu gane wata mas'ala anan da mutun zai fito kasuwa da niyyar ya nemi kudin da zai cika cikin sa halal dan ya ci halal ya kuma bauta wa Allah subhanahu wataala wallahi sai Allah ya ruta maka lada sabanin wanda zai fito ya nemi kudi dan ya tara ba dan ya kare kansa ba wannan ba zai samu lada ba a cikin wannan abin da zashi bari to awi imra'atin ko kuma wata mata imra'a na kira shi aka kata asiga na kira mutun ya fita dan neman duniya ko wata mata yankihuwa da yake sanya aura wasu ke cewa wannan ya faru da wani sun suka baro garin garuruwan suka je gari saboda mata dan su aura to wannan hijratuhu ila ma hajar ilayhi hijira tana gun abun da yake hijira akan sa ma'ana zai samu abun da yake so amma ba zai samu lada wajen Allah subhanahu wataala ba ina fatar mun fahimta idan mutun ya shigo masallaci da niyyar ya zo yayi wato yayi itikafi ko da awa ɗaya ne ko minti goma sai Allah ya baka lada amma idan ka shigo masallaci dan ka kwanta ka huta ba dan ka shigo din ibada bane baka da lada hijirar abun da ke bambantawa shine mi mas'ala ta yin ta niyya kisa abun da ya kamata kowannen mu ya lura da shi in za mu yi aikin alkhairi a rayuwa to kowannen mu ya dibi niyya aidan Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yin niyya yin aiki din shi mal yake cewa rawahu imam al-muhaddithai wannan hadisi da muka karanta shugaban masu rawaito hadisi suka rawaito sa na fari yana nihin Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughira da aka fi sai da al-imam al-bukhari wanda al-imam al-bukhari malami ne na hadisi wanda duk duniyar hadisi ta san sa in aka ce hadisi bal ma gum malaman hadisi da an ce akhrajahu al-bukhari to an kare babu zancen a koma cewa sahihi ko kaza duk da Nasiruddin al-Albani yayi takhrijin hadisan amma gum malaman hadisi da an ce al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi to an kare saboda shi ka'idar imam al-bukhari wajen karbo hadisi baya karbar hadisi dole sai ya tabbata misalin yanzu sai malam Jabir ke cewa malam Isma'il to idan ba kai zamani da Isma'il ba ko kun baka gansa ba to bai karban hadisin ka dole sai kaga wane ya ga wane daga wannan wani har azo daga wa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa in ya taso shi gun rijalikin sa yana kawo ne silsila wane ya ji wane ya fada wane ne ya fada masa wane ya fada masa har azo wajen shugaban halitta amma al-Imam Muslim alaihi rahmatullahi ta'ala shi kuma kaidar sa gun hadisi idan kuke zamani daya da mutun to ba bai sa kaida sai kaga sa ba shi yasa gun wajen sihha ta hadisi al-Imam al-Bukhari fi al-Imam Muslim al-Imam al-Bukhari ya Imam Muslim amma wajen kuma wajen abun da ya shahi sanadin hadisi al-Imam Muslim ya kere al-Imam al-Bukhari duddu al-Imam al-Bukhari malamin al-Imam Muslim ne Imam al-Bukhari malamin Imam Muslim ne ya karanta da Imam Muslim kuma wannan bawon Allah ya tara hadisi kuma abun da dai ina maka cewa aikin da yake dan Allah ne Imam al-Bukhari bai taba rubuta hadisi guda ɗaya ba a cikin littafin sa Sahih al-Bukhari ba ce sai yayi arwalla yayi raka'a guda biyu yayi istikhara Allah in ka yarda in rubuta maka ba zan rubuta ba wannan shine Imam al-Bukhari aka ce wata rana ya taba tashi tafiya wata guda ai da dokin sa ko jakin sa abin hawar sa ya tafi ya je hawaye hadisi aka ce wane ya karanta da wane sai ce to bari ya je shi ba zai iya saba cewa wane ya fada maka sai ya zo gun wane tunda yana rayi sai ya je gun sa duk inda yake sai ya nemo sa idan ka ce wane ya rawaito hadisi daga wane har ya samu zuwa daga annabi to sai ya tattaka ya zo gun wannan mutumin dan shi ma ya fada masa ina fatar mun fahimta to haka ya tashi tafiyar wata ɗaya ya je wajen wannan bawan Allah dan ya nemo hadisi guda ɗaya da ya zo sai ya iske wannan bawan Allah yana ma dabbar sahila yana mata dubara dan ya kama ta dokin sa ne yake so ya kama ko jaki sai ya sanya kamar hatsi cikin abin da zai kama sa dan ya jayo sa Imam al-Bukhari da ya gani sai ya jiyo aka ce ba shi kake nuna ba ce kware da gaske yace wannan yana yayin wa dabba ƙarya zai yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya da ka bai buƙatar hadisin sa haka ya haƙura ya jiyo ya gari sai ya dawo wasa Imam al-Bukhari ya ce maka kware da gaske kuma wani abun nan al-ajabi da al-Imam al-Bukhari farkon rayuwarsa makahuni yana karami al-Imam al-Bukhari makahuni tasowarsa makahuni amma saboda yaqini ta addu'a da mahaifinsa ta yi masa Allah subhanahu wataala ya ba sa gani kuma ya rubuta abinda har a tashi alkiyama ana karantawa a malaman hadisi suke cewa littafi guda biyu bayan alqur'ani idan ka wuce alqur'ani mai girma to da ka samu sahihul bukhari ka sai sahih muslim an qari asahhul kutub su ne mafi ingantin littafi bayan alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala ya sanya wa abinda malam suka rubuta albarka sannan kuma Allah subhanahu wataala ya sakanka musu da alkhairi sai hadisi na biyu ko kakin mu shi hadisi na biyu fawaidul hadis muka ce za mu dinga rubuto fa'idodin da hadisi ya kusa na daga cikin fa'idar wannan hadisi na farin akwai al-ikhlasu lillah in za ka yi aiki kai dan Allah subhanahu wataala ana buƙatar mutun yayi aiki dan Allah subhanahu wataala abu na biyu sannan kuma daga cikin fa'idar hadisin wannan ana son mutun ya bambanta tsakanin ka gane yadda annabi ya kware wajen karantar da sahabbansa iya kwarewar manzon Allah wajen karantarwa yadda ke cewa innamal a'malu binniyat jumla ce mai zaman kanta sai ce kuma wa innama li kulli mri'in ma nawa kuma sai kawo misali faman kanat hijratuhu aya ana karantar da malamai masu karantarwa cewa su dauki uslubi mafi ahsan wajen karantar da dalibansu abu na gaba shine ana son ka gano cewa hijira wajibi ce ko kuma abun soyuwa ce da mutumin da yake rayuwa cikin gari wanda yake gari na da kafirci Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu hadisi na gaba malai yake cewa al hadithu thani an umar radiyallahu anhu qala bainama nahnu julusin inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam zata yawmin إذ طلأ علينا رجل شديد بياد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد مفسر ونن مالتي أن عمر بن الخطاب أن حرف جرجي إذن أنتزو أبن زيبيو بايق ريت أقايد اللاربجي أما جمال من نهو to abinda zai biyo bayan ta zai dauki kasara amma nan sai aka ce an umara limadha lianna umara ismu mamnu' min as-sarf sudani wanda bai doka damma bi bai doka fataha bi kuma bai doka kasara bi kuma bai doka kasara kwata kwata bayan da za a yi sunan umar ya dauki kasara ba a cewa umari a da larabci babu umar da larabci umari sai dai umaru ko umara sai a ce an umara mun gane ko niyabatan anil anil kasra li annahu min aya min al asma'il mamnu'a min as-sarf radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda satin da gabata mun karanto tarihin umar dan khattab ko ba sai mun mai mai ta ba Allah ya kara masa yarda aidan kuma me yasa mala yace aidan saboda hadisin da ya gabata nawaye na umar dan khattab ne to kuma sai ya kara kawo aidan kana sai umar yake cewa wannan maganar umar ce yace baina ma nahnu julus tsakanin mu muna zaune inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam agun fadar annabi sallallahu alaihi wasallam muna zaune a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin wata rana wani wuni muna zaune gun annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ko kun maluman insha in zaka yi wajen abun da shahara redaction in zaka yi narration akwai bukatar dole ka tantance kaga yi lokaci da huri ina fata mun fahimta ko to kaga ya tabbatar da wannan kaida saboda balaga ta suwa ta sahabban annabi yace tsakanin muna zaune wata rana muna zaune wajen annabi sallallahu alaihi wasallam iz qala alaina rajul kwatsam sai wani namiji ya bullo muna shine iz qala alaina rajul kwatsam muna zaune sai ga wani namiji ya bullo alaina akan muna zaune kawai haka kamar kai ne kana cikin daki kawai baka ga ware bude gambu ba da ware da kake ga mutum tare da kai mun fahimta to wannan shi yake ni shadidu bayadi siyadi wannan mutunan yana saye da fararen kaya masu tsananin haske shine shadidu bayadi siyab fartufafin sa farare ne masu tsananin fari da tasgaban madara shadidu sawadi sha'ar kuma Allah ya hore masa bakin gashi da dan karam bakin gashi gashi sa baki idin ne ka san gashi in yayi baki yana mi yana walqiya ku fahimta ba ya zaka ga maza sun cika sa gel da sauransu saboda gashi yayi baki yace la yura alaihi asru safri babu alamun tafiya a tattare shi ba ka ga alamun tafiya ba saboda a wannan lokacin idan mutun yayi tafiya kana ganin kura ta tare da shi cine sun yi kura yanzu mutun ya tayi gona da ƙasa shi dawo in ya dawo ya zai shi dawo dan Allah imagine mutun ya je gona a ƙasa ya dawo in ya dawo ya zai kasancewa kaga cinansa da kura ko sannan balma za ka ga hatta tufafi sa sun yi kura sannan kuma in ya dauko kaya a kai za ka gami kan ma ya ƙara dunkulewa ko to shi wannan mutunan da ya zo ba su ga alamun tafiya ba ko dai babu alamun kura a tattare cinansa sannan wala ya arifuhu minna ahadun ba wani daga cikinmu da ya san sa kawai kwatsam gashi nan babu alamun tahiya da alamun sa yayi tafiya mai nisa amma kuma babu alamun cewa ga alamun tafiya sannan kuma duk cikin mufadar gaba ɗaya kaf babu wanda ya san sa kawai gashi haka ya bullo ba wanda ya san sa a cikin mu da yazo mi ya faru yace hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam asir ya zauna gun manzon Allah bai cewa kowa komi ba kuma ba wanda ya ce masa komi sai da ya zauna wajen annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wannan kenan kaga bako ne a fadar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Umar ba su sani ba sai akwai sahabi da Umar ba su sani ba su ne ɗan gaban goshin wa annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma ga wani wanda shi Umar bai sani ba kuma sai ya ce ba ma shi ba kaf a fadar babu wanda ya san sa a ciki hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya zauna gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce komi ba kuma ba a ce masa komi ba saboda a ga zubin sa a ga zubin tafiyarsa da ya zauna fa asnada rukubataihi ila rukubataihi sai ya jingina isnad shine jinginawa yayi kole kincinansa da guwayensa rukuba shine guwaya yayi ya kala guwayensa da guwayar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi sai kuma ya dora tafin hannunsa shi akan katattarin nan sa ba akan katattarin nan annabi ba fa akan katattarin nan shi wannan mutunan bakon ina ba ta mun fahimta idan kace ya zo da hannun sa akan katatarin nan annabi ya nuna mi rishin ladabi akwai rishin ladabi to sai ya tsora ta hannayensa alamar mi alamar dalibin karatu kenan ko sai ya zo ya zauna ya tsora goyayensa da goyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsora tafin hannayensa akan akan katatarin nan shi wannan mutumin sai yake cewa sai ya ce ya Muhammad ya kai Muhammad sai kira sa da sunana na Muhammad bai ce ya Rasulullah ba malu suka ce ni yasa daga ce al-Imam al-Uthaymeen alaihi rahmatullahi ta'ala ke cewa abun da yasa bai ce ya Rasulullah ba saboda yatawaham annahu a'rabi dan dan ayi tsammanin cewa ba kauye ne saboda suke da sigar cewa suka zo suna ce ya Muhammad ya Muhammad sai da Allah ya hana su kauyawa suka zo daga gari suka zo gari a Madina sai suka kira annabi da sunansa kuma kar mu manta an sa doka a Madina kar a tambaya in ba Allah in ba manzo Allah ya bayani ba an hana sahabbai ne tambaya la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum an hana su tambaya har dai daga cikin sahabbai ke cewa muna son muna zumudin Allah ya kawo wani ba kauye daga kauye mu ba shi kyauta sai mu ce ka kai wajen annabi kai mun manzo Allah tambaya kaza ku ba hana ku amma mu hana mu kusan me dalili aka hana sahabbai ba dan rushin a koyar ilimi ba sai dan saboda kasu zamanto kamar banu Isra'il banu Isra'il akwai su da yawan kisiyo akwai su da yawan tambaya amma kun ba aiki da abin da ake tambaya to kujewa al'umar manzo Allah katta bada cikin wannan rikicin sai Allah ya tsare sahabbai kai yawan tambaya ku yi abin da aka umarce ku abin da ba a ce muku kowa ku sa baki kawai ku sha kallo a kansa wannan bawan Allah sai ya ce ya Muhammad yake cewa ya annabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni ka bani labari anil islam akan musulunci ma'ana akhbirni da yake cewa akhbirni ay yasaluhu ma huwa al islam yana tambaye shi meye musulunci shi wannan bakwai sai ya ce manzo Allah ma huwa al islam bani labari akan me ake nihi da musulunci shine ma'anar akhbirni anil islam bani labari ko karanta she ne abin da ake nihi da musulunci fa qala sai ya ce waye kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace al islam kaga abin da ake nihi da musulunci an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace wa tuqimu as-salata wa tu'ti as-zakata wa tasumu ay annafi wal ithbat la ilaha nafaita kullu ma yu'badu siwa Allah illa Allah asbata ibadata lillahi wahdahu ba abin bauta da gaskiya ka kore ba wanda ya cancanta abotawa to wa ya cancanta illa Allah Allah shine mafi cancanta to sai ce ka shaida ay ka shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadan rasulullah kuma ka shaida annabi muhammad manzal Allah ne jama'a har yanzu akwai wanda su iya faɗin kalmar shahada ba har yanzu akwai wanda ba su iya faɗi ba ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah rasul sai ka jira ce rasulullahi wani ya ce rasulullahi sai ka kasa gane al-irabin abun asalin abun wa anna muhammad anna tufidu at-tawkid gum maluman nahau ba da shiga nahau kadan idan aka ce anna to abinda zai biyo Muhammad sai zama to ismu anna mansub wa alamatu nasbihi al-fatha az-zahira ala akhirih rasul kuma sai zama to khabaru inna marfu wa alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahira ala akhirih wa huwa mudafun Allahu lafdhu al-jalalati mudafun ilayhi shi yasa wallahi karatun nahu na da fa'ida in kana son kai rayuwa mai dadi a musamman a dalibin ilimi to zama to kana karanta nahu domin gushewa min gushewar rikici na sabo a cikin karatu sai ya ce ka shaida lalle annabi Muhammad manzon Allah ne cewa manzon Allah ne ai Allah subhanahu wataala ya aiko shi daga wahayi duk abinda manzon Allah zai faɗa hatta hadisan annabi wannan wahayi ne aqidar ahlus sunna wal jamaa hadisi da muke karantawa sahihi wahayi daga Allah subhanahu wataala domin mi Allah yake cewa ma yalfizu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha Allah da kansa yace manzon Allah baya faɗi akan sarransa wahayi ake masa kuma hadisai da dama sun nuna cewa ana yawan manzon Allah wahayin hadisai ko sai yake cewa wa tuqimus salata ka tsayar da sallah tuqimus salata ka tsayar da sallah sallah ta tsaye wala suka ce ta shafi sallar farilla da kuma sallar nafila kaka ce a sallar farilla ce kawai a ana so mutun ya dinga yin nafila kusan amfanin nafila shi amfanin nafila sai mutun ya zo gaban Allah ai maka hisabi sai aga cikin aikin ka akwai mankama akwai inda bai cika ba yanzu misali sai a ce ana buƙatar kowa sai ya kawo kashi 50 bisa 100 na lada bangaren sallah sai ka zo da bangare ka zo da kashi 48 ta cika bata cika ba to yanzu idan kana yin nafila sai a dauko kashi 2 can sai a cika maka sai ka shiga aljanna kake wasa da nafila shi yasa manzon Allah ya karantar da mu sunanar rawatib sallah guda 12 annabi ce duk wanda ya kiyaye su nafila ce amma in ka mutu kana yi Allah ya gina ma gida cikin aljanna duk wanda ya kiyaye wa'annan raka'o'in raka'a hudu kafin sallar azhar kai raka'a bi ka sallame kai raka'a bi ka sallame kana kuma ka yi su tare bidule ba ta da tafiya tsakiya ba wasu inji wasu malamai raka'a bi bayan azhar nawa kenan shidda raka'a bi kafin la'asar nawa kenan takwas raka'a biyu bayan magariba nawa kenan raka'a biyu bayan sallar nisha'i duk wanda ya kiyaye wannan yanzu an ji annabin Allah yace kawai kai da shiga aljanna mutuwa ne kuma gida mu na musamman Allah ya gina maka Allah ka ba mu iko ce da wa'annan sunnonin da haka ay tuqimus salat ka dinga sallar nafila kuma ka dinga yimi ka dinga sallar farilla ita farilla ita ce gaba amma kuma ana son mutum ya tsaya da sallar nafila wa tu'tiyaz zakat kuma ka bada zakar dukiya ka zakka kashi duci akwai zakka zakka kashi biyu akwai zakka ta nafila akwai ta zakka ta farilla zakkar farilla tace wanda in kudi sun kai nisabi ka hidda ka bayi wa wanda Allah ya ce a baiwa ko zakkan nafila kuma tace sadaka wanda kowa ma zai iya shi kowa zai iya shi kaka zo na baka sadaka kuma musamman yin sadaka a goye wallahi ba wani abu mafi alkhairi cikin ayyukan da mutum zaka yi a duniya ka roki Allah bayan mutuwarka Allah shi dayo da kai duniya kai kai sadaka babu shi duk cikin aikin da mutum zashi a rayuwa babu aikin da mutum zai roki Allah shi bashi dama shi dawo duniya shi wannan aikin kamar kai aikin alkhairi kai kai sadaka yasa annabi yake cewa in zaki sadaka ka dinga yi a goye yace kun ga sadaka a goye tutfi'u ghadbar rahman tana toshe hushin Allah subhanahu wataala in mutum zai sadaka a goye Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yin sadaka a goye Aliya dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda a cikin abun da aka haiko to ana asar cewa Aliya dan Abi Talib a zamanin gwamnatinsa mutum zai waye gari ka taso sallar subahin ka iske buhun shinkawa da gwangwanin mai bakin gidanka da buhun alkama suka ta mamaki anna laka hadha ina kai ka samu wannan shi dai ba daga sama aka turo mala'ika aka maka ba aka rasa kuma aka yi enquete aka yi bincike na kwaf akan a gano me yin wannan wallahi aka rasa sai bayan rasuwarsa an zo masa wajen wankan gawa sai aka gano a folakinsa ta dan shanye saboda doka kaya masu yauni kuma amirul mu'minin me yake dokawa sai aka yi bincike ashe shi ke wannan aiki na alkhairi saka yin zaka yi kai aikin Allah subhanahu wataala kuma a goye amma balahi dan ka bayyana saboda mi kwadaitar da wasu shi kamar da sahabban annabi suke annabi ke sanya sahabbai su yi aikin alkhairi a bayyane saboda akwai daitar da wasu su aikata wannan aiki ina fatar mun fahimta masha Allah sai ce wata suma ramadan kuma ka azumci watan ramadan ka azumci watan ramadan mun yi bayanin azumi a karatun da muka gabatar a wanda ya huce wata hujjul baita kuma ka ziyarci dakin Allah ma'anar mi kai aikin hajji idan Allah ya hore maka to wannan abin da manzo Allah ya faɗa masa kenan ma'anar mi ma'anar musulunci sai yake cewa sadaqta bana sai yace waye yace shi wannan mutum da ya zauna wajen wa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace sadaqta kai gaskiya da wa yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ajibna lahu kuma dan khatabe ce sai muka yi mamaki da wannan mutumin yasaluhu yana tambayar annabi waye sadiqu kuma yana gaskata shi kamar ma'anar alamun ke na yani ya san abin da yake tambaya kai ne mutum ya tambaye ka nawa ne kudin litri ki isansi sai ka ce 80 sai ya ce haka yake kinan da mu yani ya sani mun fahimta masha Allah shi ne wacce fa ajibna lahu sai muka yi mamaki da shi to abin ne abin mamaki abin da suke mamaki shine ya yake tambayar abin da ya sani mamakin
ya yake tambayar abinda ya san abinda ka riga ka san to me ne tambaya a kansa to amsa za ta fito ƙarshen karatun wayannan rukunnan guda musulmi rukunnan musulunci ne guda nawa guda biyar sai yake cewa qala sai ta fa akhbirni anil iman to ka bani labari akan abinda ake cewa imani menene ma'anar imani menene ma'anar imani qala sai annabi ya ce an tu'mina billahi kai imani da Allah wa mala'ikatihi kai imani da mala'ikunsa wa rusulihi wa kutubihi kai imani da littafan Allah wa rusulihi kai imani da manzannin Allah wal yawmil akhir kuma kai imani da ranar tashin alkiyama wa tu'mina bil qadri wa tu'mina me yasa zama to wa tu'mina saboda an ce an tu'mina kidan sai zama to ma'tufun ala al fi'l al awwal ala al fi'l al awwal wa tu'mina kai imani da bil qadri khairihi wa sharrihi kai imani da qaddara ta al khairi ko ta sharri yin imani da qaddara daga cikin rukunin imani qala sai yace sadaqta kai gaskiya anan ya tambaye su ababe abin da ake cewa imani imani da Allah subhanahu wataala to imani da Allah ya kumshi ababe da yawa imani da Allah ya kumshi ababe da yawa kai imani da cewa Allah subhanahu wataala samamme ne ba wanda rige Allah babu shi huwal awwal ko in karanto lokacin da muka karanta cikin bakara ta tafsiri yin imani cewa shi Allah shine samamme ba shine ya gabaci kowa sannan kuma babu wanda ya rayuwa kafin sa sannan kuma shine na ƙarshe kai yarda cewa Allah subhanahu wataala yana sama yana cikin imani da Allah subhanahu wataala kuma kai yarda cewa saman nan da ƙasa duk a hannun Allah yake kai yarda cewa rayuwarka a hannun Allah take mas'ala inji malaman tauhidi sai kake shakkun cewa wani zai iya kashe ka wani zai iya maka asirin da zai kashe ka malam suka ce imanin ka ya samu matsala wasu wani abu wanda ba Allah subhanahu wataala ba a cikin abun da ba wanda yake iya yin sa sai wa sai Allah suka ce to imanin sa ya samu rauni inji malumai to sai yake cewa kai imani da qaddara ta alkhairi ko ta sharri da kai da farko imani shi da kai imani da Allah cewa Allah samamme ne sannan kuma shine wanda yake al-akhir sannan kuma shine al-munsarif ay al-mutasarrif li shu'uni khalqihi shike jujuye sha'anin bayunsa in ka ganka da arziki Allah ne kawai gari kana cikin talauci Allah ne kana da lafiya Allah ne baka da lafiya Allah ne ka aihu Allah ne da mala'iku kai da cewa su bayu ne na Allah ba ayan Allah ba domin mutane sun rabu akan mala'iku kashi guda uku mutane suka rabu suka ce mala'iku iya suka ce mala'iku wato mala'iku abun nan ne ayan Allah ne irin abun nan Laraba suka ce ai mala'iku ayan Allah ne maza to kai imani cewa a mala'iku bayu ne na Allah ba ayan sa bane bayun Allah ne sannan kuma Allah ya halice su da mi da haske ba sa ci ba sa sha kuma ba sa sabon Allah a cikin abinda Allah ya umarce su in Allah ya ce su yi su suna yi in Allah ya ce su bari kuma sun bari kuma kai ra cewa Allah ya halice mala'ikun da babu wanda ya san yawansu wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu ba wanda ya san adadin rundunar Allah subhanahu wataala sai wa sai shi Allah subhanahu wataala wa kutubihi kai ma da littafan Allah duk tare su littafan Allah ke da abin da ke cikin su na ahkam duk hukunci da ke cikin littafan Allah Allah ya ce wanda ya sata in ya kai nisfu dinar a hadisi ko akwai kuma kaulin malaman fiqhu a yanke masa hannu sai kaga ke ganin kamar wannan an tauye ma dan annabi Adam haƙƙinsa kai imani da littafin Allah Allah ya ce idan mutun yayi zina azzaniyatu wazani fajliduhum fajlid kullu wahid minhum 100 jalda mazinaci da mazinaci suke zina a yi musu bulala 100 in suna da aure kuma a jehe su sai ka ce a kashe rai bari ku yi kriyekin kungiya domin kare haƙƙin ɗan adam me yake nuni kana faɗa da mi da alƙur'ani mai girma ka yi wani alƙur'ani to duka wayannan littafan kai da Allah na da littafan da ya saukar littafai kuma dukkanin annabawan Allah sai ba su littafai wanda ka sani kai imani da su daga cikin littafan akwai attaura akwai injila akwai zabura, akwai suifin Ibrahim, akwai suifin Musa, kuma akwai wa, akwai Al-Qur'ani. Duka wannan kirar daga Allah subhanahu wataala ne. Kuma ka yarda cewa Al-Qur'ani ya hada dukkanin wa'annan littafan. Kuma ka yi hukunci, ka yi imani da abin da ke cikin su na hukunci hukunci. Kuma ka gaskata duk abin da ke cikin labari. Yanzu idan mutum ya misali ya gaskata yake cewa wata baganin Fir'auna ba, ai Fir'auna ba. Ya imani da Al-Qur'ani? Sai mu ce bai imani da Al-Qur'ani saboda me? Ya ƙaryata abin da shi Al-Qur'anin ya bayar. To kuma kai imani da manzannin Allah cewa bayin Allah ne ba diya bane na Allah a bayin na da Allah subhanahu wataala sannan kuma kai imani da Allah ya ba su shari'a sannan kuma kai ra cewa su ne Allah ya turo da su jagoranci duniya baki daya sannan kuma kai imani da ranar tashi alkiyama imani da tashi alkiyama cikin ababe kamar haka cewa tabbas sai an waye gari kowa ya hadu kiyama ka san har yanzu wani gani yake ba a zuwa kiyaman nan ko ku lura ba Allah akwai mutane diyawa da ba su ba na zuwa kiyama ko san dalili da mutun ya sa na zuwa kiyama zai sata dan Allah zai ci haramun sai sata dukiyar kasa zai nemi matar wani zai kashe mutum to duka wannan rashin imani da alkiyamar duka wannan abu sai Allah ya tambaye ka akan su kuma zaka tsaye gaban Allah subhanahu wataala kuma Allah ya maka binciken kokof binciken da duk duniya ba wanda yake shi ko zan binciken kokof binciken da watan da Allah ya halitta dan annabi adam ka san Allah subhanahu wataala ya kai khallaq ya kai mai halitta a idanunka kai dan annabi adam akwai na'ura akwai kamera a kunnanka akwai kamera da surveillance da Allah ya sanya maka duka abin da kake ji yana recorder yana arrestre duk abin da kake saurare a duniya kunyar ka suna arrestre kin wannan abun duk abin da kake kallo a idanunka a duniya idanunka suna dokar wannan abun idan aka zo gaban Allah kai musu sai Allah ya ce to baraka maka prayer bara baka dalili sai Allah ya kuma ka son kin ga abun kuma ga abun ga kamera kin to ka ƙaryata kaga binciken mi kwaf kenan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko ketarewa al-yawmil akhir kenan imani da ran tashi al-kiyama kuma ka yarda cewa akwai haudin annabi tawkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu iko shan wannan tawkin duk wanda ya sha annabi ya ce ba zai ƙara kishuwa ba har abada sai dai ka sha ruwa dan marmari ba dan kishuwa ba baka ji abinda Allah ya ce manzon Allah ba inna a'tainakal kautsar mun baka tawkin al-kautsar ba wanda ke da wannan abun gaban Allah kafin ho ayi hisabi ne fa kafin aje aljanna shi wannan tokin ake sha kai rada wannan kuma kai rada cewa manzon Allah zai ceto gaban Allah subhanahu wataala haka annabawan Allah za su ceto haka mala'ikun Allah za su ceto haka bayin Allah nagartattu za su ceto amma kuma ceton da sharadi dole sai Allah ya baka dama kuma sai Allah ya yarda da wanda zaka ceta Allah subhanahu wataala ya ratar da mu shi yasa kullun ina ba ƴan uwa shawara kai kokari ki haddace alqur'ani mai girma duk wanda ya haddace alqur'ani aka je kiyama sai Allah ya bashi ceto cikin family kinsa duk mahaddacin alqur'ani wallahi in dai ka haddace qur'ani khalisan li wajhillahi in aka je alqiyama cikin dangin ka uwa da uba wanda sun cancanci shiga jahannama ai musu febe zuwa jahannama sai Allah ya baka damar ka ji a baka listan musamman kai ka ce kisa kai su aljanna Allah ya datar da mu wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kai imani da qaddara ta alkhairi ko ta sharri duk abin da ya same ka na alkhairi in kaga ka samu riban miliyan 100 kaka sa ai kasuwanci kai a qaddara wa Allah ne mu fahimta in ka duk abin da ka tara na rayuwar duniya kaka sa cewa kai iya kokarin ka ne da jajircewa ka shine ya tara maka a'a wallahi iyawar Allah subhanahu wataala ne jiya muna fira da wani yake ba da labarin wani baban su da yake musu hira ana hira kudi sai ya kai shekara yana kai shekara 60 da wani abu a duniya yace ka gani nan dan yake cewa yace wallahi a rayuwa ta gaba daya ban taba hada miliyan na kaina ba bai taba hada miliyan nashi na kanshi ba bai taba hada miliyan ba talaga wasu kuma suna cewa miliyan ba kudi bace shi bai taba hada miliyan ba kuma wani ba miliyan ba wani ya hada ya rike jika 100 nashi a hannu sai ya mutu da rike shi ba ka wannan haka Allah yayi ya kaddara masa wawanci shine wa inna wayo da dubara ke sanya a samu kudi billahi ladhi diyawa daga cikin masu kudin garin na talakawa ne kai baka lura ba diyawa da kuma kokari ke sanya mutun ya samu kudi da idan da kusa sai kowa samu kudi ba ga bane amma kaddara wa Allah subhanahu wataala sai Allah ya kaddara haka za a rayu sai ga mutun gashi ne gidanku ne cikin gidanku ma ba a yi da shi dare dai kuma sai ga an hwara kuma abin da za a yi sai an sai an nemo shi haka Allah ya rubuta a littafinsa wannan abu muqaddari ne tun kafin a haika tun kafin ayi duniya da ƙasa Allah ya rubuta wannan a cikin lauhul mahfuz to kai imani da wannan abu kuma duk abun da ya same ka na alkhairi ka sa Allah ne kuma duk abun da ya same ka na sharri kaka cewa ne ina batar mun fahimta kaka cewa ne yanzu wani da yana ganin kariyar tattalin arziki sai ta aikata na gasuwa ne sun sami idanu malu suka ce ya zama mushriki saboda yana sa zan cewa akwai wanda yake iya yi wanda bawa ba ba Allah subhanahu wataala ba Allah ya kare mu qala sai wannan mutun yace sadaqta kai gaskiya qala sai yake cewa fa akhbirni ka bani labari anil ihsan abinda ake cewa kyautatawa domin maratibud din wa'annan guda uku ne al islam al iman thumma al ihsan shi yasa muka ce daga musulunci shine matakin farin sannan imani duk mai imani musulmi ne amma ba kowane musulmi bake da mi yake da imani sannan kuma al ihsan duk mai imani kuma muhsin ne amma kuma ba kowane duk muhsin mai imani ne amma kuma ba kowane mai imani bake mi yake muhsin ina fatar mun fahimta mataki mataki ne kuma abin da ke sa mutun ya samu dacewa shine kokarin aikin ka dan Allah subhanahu wataala qala sai annabi ce an ta'budallaha shine ka bauta wa Allah subhanahu wataala ka annaka kartara kamar kana gani Allah da kai da su kuna noman dai yake daga kai su ka buru su ka dawo ba dai wanne za su yi wanne za su yi kokari idan kana tare da su to ka sa akan ka duk abun da kake na ibada kawai gaban Allah kake yi duk abun da zaka yi na ibada in ka zo sallah kawai ka sa kanka gaban Allah kake yi ka kyautata sallarka in ka zo aikin haji kai sa cewa gaban Allah kake kai dan Allah subhanahu wataala an ta'budallaha ka bauta wa Allah ka annaka tarahu kamar kai kana ganin Allah kamar kana ganin sa ne fa in lam takun tarahu in baka ganin Allah in ya zama to kai baka ganin Allah domin bai da za a yi mutum ya ga Allah a duniya bashi har abada duk matsayin mutum a duniya ba zai ga Allah subhanahu wataala ba in ka kai ko da annabi walintaka ka sa annabi hai kowa zama wali ko dan gatan Allah ko to in ka kai manzon Allah a daraja a duniya ba za ka ma kai ba dan ya fi ka daraja ko to hatta manzon Allah bai ga Allah subhanahu wataala ba har annabin Allah bai ga Allah ba manzon Allah ya zo sama kuma yami ya karbo sallah amma an tabbe shi ya gani yace haske hadisin Aisha radiyallahu anha wa ardaha abahu yace annabi ya ga Allah Aisha ce a manzo Allah bai ga Allah ba sai dai ya ga haske mu a aqidar mu ahlus sunna wal jamaa a duniya ba a ganin Allah kuma to yace maka ya ga Allah kawai ya kamata a kai shi ka ba no ai masa ayin al-durai da Allah ya masa ko ya masa karatu shina buƙatar gaskiya a taro sa yana buƙatar lawaji da sarfu saboda bai da lahiya ba a ganin Allah a duniya da ana ganin Allah kai ka dibi abinda annabi Allah ya ba annabi Musa Annabi Musa fa jin sautin Allah ya maganar Allah ya ji ba ma shi kare ba sai da yake cikin al'umma sa sahabban sai dauko mutum 40 suka ji maganar Allah inna ana ganin Allah to ai da Allah ya bashi damar ya gasa ko kuma ya roƙa yace Allah yana so in ganka Allah ya ce lan tarani baka iya gani na walakin unzur ila aljabari fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani bi ya faru da kalla kawai ja'alahu dakka fa sai ka Musa su ma yayi baya iya dokar hasken ganin ganin Allah subhanahu wa ta'ala daka a duniya ba a ganin Allah amma duk wanda ya mutu ɗan uwa da ikhlasi da imani da tauhidi ka zo gaban Allah da wannan to albishirinka kaga Allah subhanahu wa ta'ala Allah zaka ga Allah kiri da kiri haka annabi Allah ya karantar da mu lilladina ahsanul husna wa ziyada mi Allah yake cewa kuma kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tadhuruna al'akhira wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nazira hadisin a Imam al-Bukhari yake cewa innakum tarawna rabbakum zaku ga ubangijin ku inji manzon Allah yake cewa yadda kasan in wata ya kai 15 bai bacewa haka musulmin da ya shiga aljanna mai imani zai ga Allah subhanahu wataala malam Jabir ba ganin Allah ba ai ganin Allah daga cikin mafi ni'imar da Allah yake mutum a rayuwa kaga Allah kai yanzu saboda Allah ko shugaban kasa yanzu misalin kwanan ba prime minister ya zo garin nan ba sai prime minister ya kira ya tura jami'an tsaro yace shina buƙatar shi prime minister yana buƙatar yi audience da kai wanda irin mutum kake a wajensa shine wa zai zo yace yana buƙatar yi audience da kai ya kake tsammani dan Allah yana nuna cewa ashe kai ba ƙaramin mutum bane a gunsa to mai imani idan ya shiga aljanna fadar Allah za a zo a zauna a hira wallahi a fadar Allah Allah na da fada a ina arshin sa za a zo masu imani su zo su zauna a gaban Allah subhanahu wataala suna ganin Allah kiri da muzu Allah na ga su kuma a hira ai zance tare da shugaban halitta annabi Muhammad sai abunda in aka zo aka zauna sai Allah ya ce wa Allah zai tambaya aljanna ne wai kun yarda da abunda ne muku sai aljanna mu ce mu Allah me yasa ba za mu yarda ba ka sa ma'aunin mu yayi yauni an tuha mana hasiri an yi mana hisaban yasira sannan kuma an samu aljanna sai Allah ya ce wa mala'ikunsa ku jaye hijabin da ke tsakanina da bayina sai a jaye gasu ga mu ga Allah subhanahu wataala sai kuma Allah ya ce uhilla alaikum ridwani fala aghdibu alaikum abada daga yau na yarda da ku ban karo shi da ku har abada ku yarda duniya ne wallahi Allah ya datar da mu to shine ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah fa in lam takun tarahu in kai baka ganin Allah to fa innahu yaraka Allah na ganin ka wa huwa ma'akum aina ma kuntum ko a duk inda kuke Allah yana tare da ku shi da kansa a ma'ana ilimin Allah yana tare da ku al ahata bi kulli shay'in ilma shesa Muhammad bin Salih al-Uthaymin alayhi rahmatullah ta'ala yake cewa idan ka zo a Misra ka tambaye yaran Misra aina Allah sai ce maka fi kulli makanin Allah yana ko ina amma idan ka je Saudiya a Saudiya ka tambaye su aina Allah sai ce maka fi sama'i Allah yana sama a idan ahlus sunna wal jamaa har gobe mu fa intar mu Allah yana sama amma ilimin Allah ya kewaye ko ina amma kuma har gobe akwai masu ayyar cewa Allah yana ko ina Allah yana ko ina wannan kuskure ne fahimtar aqida ce shi Allah subhanahu wataala istawa ala arshihi Allah ya daidaita akan al'arshin sa sai yake cewa fa akhbir qala fa akhbirni lokaci yayi to ina jin kenan sai mu kwana a wannan gabar ko in Allah ya kai mu sati mai zan wara na tayi sai mu dora da fa akhbirni anis sa'a Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a karatun da muka yi kurakuri kuma Allah subhanahu wataala shi yafi muna ina amfani da wannan damar tunatar da ƴan uwa cewa yau muna 8 da watan al-Muharram kenan gobe 9 da watan al-Muharram akwai azumin tasu'a za ka yi azumin tasu'a gobe 9 ne da jibil tinin kenan 10 shine ashura da ka ashura wannan shekara rallin dini za a yi azumi kuma wannan azumin duk wanda ya azumce sa manzo Allah ke cewa Allah zai gafarta masa zubi shekara daya din laihin ka tsawon shekara daya ta gabata zuwa mu milkat san karantu ruwa ba ta wuce muna milkat san karantu kat to duk abinda kai na'am duk abinda kai a milkat san karantu ruwa in ka azumce wannan ranar Allah subhanahu wataala ya yafe maka idan mutum bai samu yin azumin tasuwa ba kenan a gobe zai iya yin azumin kuma watan hadi ashura mutum ya yi 11 da watan al-Muharram kenan idan mutum bai samu yin azumi gobe ba da wanda sako bai kai musu ba cewa gobe tasu'a to sai ka yi litinin da talata in kuma zaka iya kai kuma gobe lahadi da kuma ranar litinin Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon azumtarsa Allah subhanahu wataala kuma ya ƙara datar da mu akan bis sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam akwai ƴan uwa suke equal normal suka kamin sabon cewa musamman ɗan dai zama'ani ne za su yi jarabawa ranar laraba wannan mai zawwa muna musu fatan alkhairi Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin abin da aka karanta Allah subhanahu wataala ya ba su sa duk mai wani karatu da yake yi yake neman jarabawa to Allah ya shiga cikin al'amarin ya sanya albarka Allah ya sanya albarka a karatun mu Allah ya sanya albarka a rayuwar mu Allah ya sanya albarka a ilimin mu Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a dukiyar mu ya sanya albarka a iyalin mu ya sanya albarka a ayyukan mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa barakta wa rahimta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته